الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yammaci na bakwai ga watan safar hijirar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 1447 daidai da 1 ga watan 8 miladiya ta 2025 kamar yanda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka karkashin wannan cibiya ta uwar mu'minai Aisha Allah ya kara mata yadda dake wannan unguwa ta Hausawa Zoo Road a cikin birnin Kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin Jami'u Tirmidhi wanda babban malami Abu Isa Tirmidhi rahimahullahu ta'ala ya wallafa mun yi muqaddima ta daya inda muke kokarin sanin wane ne Imam Tirmidhi kuma wane littafi ne wannan Jami'u Tirmidhi dake hannunmu wanda muke son mu karanta lallai muna buƙatar mu gane kan littafin kafin mu shiga cikin sa wannan zai taimaka mana wajen fahimtar gwalagwalan ilimi da Imam Abu Isa Tirmidhi ya rubuta a cikin wannan littafi nasa da haka akwai wasu istilahat waɗanda wasu daga cikin istilahat din Imam Tirmidhi ne kadai yake amfani da su banda sauran malaman hadisi da haka da buƙatar a san irin waɗannan terms din ta yanda in mun zo mun karanta su kawai kowa ya ji a muqaddima in Imam Tirmidhi ya ce kaza yana nufin kaza in ya ce kaza yana nufin kaza to da haka zamu shiga muqaddima ta biyu dan ƙara sanin yaya zamu mu'amalanci wannan littafi na Jami'u Tirmidhi to abgabata gaba wani fasali ne wanda yake magana game da falalar wannan littafi Jami'u Tirmidhi da kuma abubuwan da suke masu kyawu da wannan littafi Jami'u Tirmidhi yake banta Al-Hafiz Az-Zahabi a cikin Tadhkiratul Huffaz ya ce an Abi Ali Mansur ibn Abdullah Al-Khalidi Mansur ibn Abdullah Al-Khalidi yake cewa Abu Isa Tirmidhi ya ce sannabtu hadhal kitab yace da na rubuta wannan littafi na gama tsara shi fa'arrattuhu ala ulama'i al-Hijaz na bujirar da wannan littafi na ga manyan malamai na yankin Hijaz faradu bihi sun amince sun gamsu da wannan littafi wa'arrattuhu na kuma sake bujirar da ainihin wato shi wannan littafi ala ulama'i al-Iraq ga malaman Iraki suma faradu bihi sun amince da wannan littafi wa arrattuhu ala ulama'i khurasana yace haka kuma na bujirar da wannan littafin ga malaman khurasan faradu bihi kuma su ma sun yadda da wannan littafi da haka Abu Isa Tirmidhi sai ya kwarzanta wannan littafi nasa sai yace wa man kana fi baitihi hadhal kitab fa ka annama fi baitihi nabiyyun yatakallam yace duk wanda yake da wannan littafi na Jami'u Tirmidhi a cikin gidansa to kamar a gidansa annabi ne a ciki yake magana intaha Al-Hafiz Ibn Al-Athir a cikin Jami'ul Usul yayi magana yake cewa Kitabahu Sahih wannan littafi Jami'u Tirmidhi ahsan al-kutubi yana daga cikin littafai mafiya kyau da kuma suke da tarin fa'ida da mafi kyawun tsari da karancin maimaici a cikin wannan littafi na Jami'ut Tirmidhi a cikin sa akwai abin da babu a wanin sa na ambatan mazhabobi da kuma fuskokin istidlali da bayanin halayyar hadisi ta fuskar inganci ko rashin lafiya ko bakunta garibanci kina a cikin hadisi sannan littafin ya kunshi jarh wa ta'dil wato kirkantarwa da kuma adalantarwa da kuma raunanawa intaha inji ibn al-athir shi sa al-sheikh al-islam abu isma'il al-harawi yana cewa kitabu abi isa at-tirmidhi wannan littafin na abu isa at-tirmidhi wato indana inji abu isma'il al-harawi abu isma'il al-harawi yake cewa wannan littafi Jami'ut Tirmidhi a wajen mu a fiyadu fa'ida sa yafi fa'ida min kitabul Bukhari wa Muslim fiyada littafin Bukhari da Muslim kila walima dhak aka ce walima dhalika qala sai ce me yasa aka ce littafin Jami'ut Tirmidhi fa'idojin da ke cikin sa sun wuce fa'idar da ake samu cikin sayyul Bukhari da Muslim sai ce kana kitabuhuma wannan littafan a wato Imam al-Bukhari da na Muslim la yasilu ila al-fa'idati minhuma man la yakunu min ahli al-ma'rifati at-tamma ba kowa ke iya isa zuwa ga samun fa'idojin da ke cikin Bukhari da Muslim ba sai wanda yake da ilimi a wannan fanni kuma cikakken ilimi shi kadai ne zai dauki sahihul bukhari yana karanta yaje yana fa'idanta yanda ya kamata shi kadai zai dauki sahihul muslim ya karanta ya dinga samun fa'ida amma shi kuma wa hadhal kitab wannan littafi na Jami'ut Tirmidhi kad sharaha ahadithahu shi yayi warawara yayi sharhin hadisansa ya kuma bayyana su dan haka sai zama fayasilu ila alfa'idati kullu ahadin minan nasi kowa cikin mutane zai iya kaiwa zuwa ga fa'idantar abinda Jami'u wato Abu Isa Tirmidhi ya rubuta a cikin Jami'u Tirmidhi min al-fuqaha wal muhaddithin wa ghairihima min al-fuqaha fuqaha in suka karanta Jami'u Tirmidhi za su kai ga fa'idoji zuwa ga samun fa'idojin da Jami'u wato Abu Isa Tirmidhi ya rubuta haka malaman hadisi kai haka wa'inda wasun su ma wa'inda ba fuqaha ba ba muhaddithin As-Suyuti a cikin Qutul Muqtadi daga cikin sharhin wannan littafi ne na Jami'u Tirmidhi wanda Al-Hafiz As-Suyuti yayi yake cewa Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Umar bin Rashid yana cewa alladhi indi anna al-aqrab ila tahqiq wal ahra ala wadhi wadhi at-tariq an yuqala yace abinda yafi kusa zuwa ga tabbatar da abinda yake na gaskiya yafi kuma dacewa da fito da hanyar ta zama fili ta bayyana sarari shine a ce inna kitabat tirmidhi littafin tirmidhi yadmanu alhaditha musannafan ala alabwab wa huwa ilmu bi ra'si wal fikhu ilmu thani wa shi littafin jami'ut tirmidhi littafi ne wanda wajen tsarin babukansa ilimi ne mai zaman kansa kawai ka dauki babun fi kaza babun fi kaza babun kaza babun kaza ka dinga karanta babukan kawai ba tare da kila ka karanta abin da ke cikin babukan ba ma wannan shi ma ilimi ne mai zaman kansa daya sannan fikihun da ke cikin babukan ilmu sanin wannan wani ilimi ne shi kuma na biyu wa ilalul hadith illolin hadithi wanda wannan aka ce ilalul hadith yashmalu ala bayani sahih min as-saqim wa ma bainahuma min al-maratib ilmun thalith sai ce abinda Jami'u Tirmidhi ya kunsa na bayanin hadithin da ya inganta da hadithin da ba shi da inganci da abin da ke tsakanin hadithai masu inganci da marasa inganci ilmun salif wannan ilimi na uku da zaka samu cikin Jami'u Tirmidhi kenan wal asma'u wal kuna maganar al asma sunaye wal kuna da al kunya ta malaman hadisi ko sahabbai da zaka samu a cikin Jami'u Tirmidhi rabi'un wannan shine ilimi na hudu da zaka samu wat ta'dil wat tajrih khamis sannan zaka karu da ilimin jarh wat ta'dil kanikanci da likitancin hadisi ilimi na biyar da zaka samu kenan wa man adraka an-nabiyya sallallahu alaihi wasallama mimman lam yudriku a ciki zaka samu wani ilimi na suwaye suka riski Annabi sallallahu alaihi wasallam suwaye ba su riske shi ba zaka ji a cikin Jami'u Tirmidhi Abu Isa Tirmidhi zai ga ma wani yayi zamani da Annabi ya riski Annabi wani ko bai riski Annabi sallallahu alaihi wasallam ba wa man asnada anhu fi kitabihi sadis da kuma wanda asnada anhu fi kitabihi wanda ya jingina daga gare shi a cikin littafinsa asnada anhu fi kitabihi wannan ilmun sadis shi ma wani ilimi ne na shida da zaka samu sannan ta'didu man rawa zalika alhadith wato lissafa waɗanda suka ruwaici wannan hadisin ya kawo hadisi guda daya zai ce wannan hadisin wane ya ruwaito shi sabi yace wannan ilimi na bakwai kenan da zaka samu a cikin Jami'u Tirmidhi yake cewa hadhihi ulumu wato hadhihi ulumuhu mujmala wannan ilmomin da zaka samu a cikin Jami'u Tirmidhi a dunkule kenan wa amma tafsiliya amma bayanai ko ilmin muka na filla muta'addiya wato muta'addiyatun su kuma za su iya ketare wannan adadin wabil jumla a dunkule dai famanfa'atuhu kathiratun gaskiya fa'ida da amfanin wannan littafi Jami'u Tirmidhi yana da yawa wa fawaiduhu gaziratun fa'idojin da za a samu su ma suna da yawa a cikin wannan littafin Al-Hafiz Fathuddin Ibn Sayyid An-Nas yake cewa daga cikin abin da lam yadhkuru ma tazammanahu min ash-shuzuz banda abin da shi Abu Isa Tirmidhi bai ambata ba na wa'inda wato isnadai ko hadisi wanda suke an samu shuzuz a cikin su wa huwa naw'un thamin to wannan shi ma wani ilimi ne na takwas wa min al-mawquf daga cikin ilm hadisan da suke mawqufai duk zaka ga cikin abin da Abu Isa Tirmidhi ya kawo a cikin wannan littafin tasi wannan shi ma ilimi ne na tara da zaka samu wa min al-mudraj wa huwa ashir akwai mudarajat wani ilimi ne na idraj shi ma ilimi ne da zaka same shi na goma wa hadhihi al-anwa'u mimma yakthuru fawa'iduhu wa amma ma yaqillu fihi wujuduhu min al-wafayat wa tanbihi ala ma'rifati at-tabaqat aw ma yajri majra dhalika fa dakhilun fima ashara ilayhi min fawa'idihi at-tafsiliya wannan dai yana daga cikin irin abinda Jami'u Tirmidhi wato ya kunsa Al-Allama Ash-Shah Waliyullah Muhaddith Al-Hind a cikin littafin sa Hujjatullah Al-Baligha yana cewa kana awsa'uhum ilman indi yace ni a wajena Abu Isa Tirmidhi ya fi su fadin ilimi wa amfa'uhum tasnifan kuma ya fi su amfanarwa wajen tasnifi wannan tsara littafin da yake wa ashharuhum dhikran rijaluhu arba'atun mutaqaribuna fil 'asr yace rijal din Abu Isa Tirmidhi rijal ne wanda suke guda hudu kuma suna da kusancin juna wajen zamani na farkon su akwai Abu Abdullah al-Bukhari wa kana garduhu tajridu al-ahadith as-siha al-mustafida al-muttasila min ghayriha wastinbati al-fiqh was-sira wat-tafsir minha fasannafa jami'ahu as-sahiha wa wafa bima sharada wala amri innahu la nala min ash-shuhrah wal qabul darajatan la yuramu fawqa yana bayani game da wato wayannan malaman Imam al-Bukhari, Imam Muslim, Imam kaza, kowa da irin yanda littafin sa yake fice, sai yake ga mana wannan bayanin game da Sahihul Bukhari ba Jami'ul Tirmidhi ba, cewa shi al-Imam al-Bukhari awsa'uhum ilman 'indi wa anfa'uhum tasnifan wa adhkaruhum wa ashharuhum dhikran har zuwa karshe. To da yazo ya kawo maganar Imam Muslim, ya kawo Imam Abu Dawud, to da yazo kan Imam Abu Isa Tirmidhi wanda shine na hudu kenan, da yazo kan Abu Isa Tirmidhi sai ce wa ka anna husta hasana dariqata shaykhain haythu bayyana wama abhama wama abhamahuma wa dariqatu abi daud haythu jama'a kullu ma dhahaba ilayhi dhahibun. Wato kamar shi Abu Isa Tirmidhi sai ya tattara wato istahsana dariqata shaykhain, hanyar da Imam al-Bukhari da Imam Muslim suka bi, to shi sai ya ƙara kyautata ta ta yanda yayi bayani, sannan kuma hanyar da Imam Abu Daud ya bi wajen tattara dukkan wani ma'abocin mazhabi zuwa ga abin da ya tafi a kansa, to sai ya zamanto shi ma ya dauki wannan salam. Ma'ana ka duba kaman Jami'ut Tirmidhi ya tattare wasu daga cikin hanyoyin da su Imam al-Bukhari suka bi da kuma irin fiqhun Imam Abu Dawud. Sai gaba ta gaba ambatan maruwaitan Jami'ut Tirmidhi, wato an ce wayanda suka ruwaice littafin Imam Tirmidhi daga wajensa, akwai Abu al-Abbas Muhammad ibn Ahmad Mahbub, akwai Abu Sa'id al-Haytham ibn Kulayb al-Shashi, akwai Abu Dharr Muhammad ibn Ibrahim, akwai Abu Muhammad al-Hasan ibn Ibrahim al-Qattan, akwai Abu Hamid Ahmad ibn Abdullah al-Tajir, da kuma Abu al-Hasan al-Fazari. وما ذكره بعض الناس من انه لا يسيء سماع احد في هذا المصنف من ابي عيسى ولا روايته عنه وهو كلام يؤذى الى ابي محمد ابن عتاب. اكون سكي تشوا وي اكو وند يتي باب وني اسنادي ده انغانتا زوا غا جين واينن مالمي غدا شيدا دا اكا تشي سر رويتي جامع الترمذي دا ابو عيسى الترمذي kuma an jingina wannan magana zuwa ga Abi Muhammad ibn Attab da Abi Amr as-Safaqisi da Abi Abdullah al-Fasawi, amma wannan maganar ba haka take ba haka bane cewa Abu Isa Tirmidhi wayannan ruwat din mutun shida ba su ruwaici Jami'ut Tirmidhi daga gare shi ba. Sai bayani game da sharadin Imam al-Bukhari a cikin wannan littafin nasa al-Jami, shin ko Abu Isa Tirmidhi yana da wani sharadi wanda ya ce shi zai yi kokarin bi kamar yanda ake ganin su Imam al-Bukhari da sauran malamai suna da shurut da suke sawa, to shin ko shi ma yana da sharadi kamar yanda sharadin Bukhari da Muslim, sharadin Imam Abu Dawud, kamar kaga sharadin Imam al-Bukhari da Muslim za su fitar da hadisin su al-mujma'u ala thiqati nuqlatihi, ba za su kawo hadisi ba sai wanda malamai sun yi ijma'i akan inganci da thika amincin wato waɗanda suka ruwaici wannan hadisin ila sahabi, tun daga kansu har zuwa kan sahabi al-mashhur. Wannan shine sharadin da kamar Imam al-Bukhari, Imam Muslim akan su suke tafiya. Imam Abu Dawud da Imam an-Nasa'i su kuma littafin su guda biyin, Sunan Abi Dawud da Sunan an-Nasa'i, su kuma littattafan su guda biyun nan sun kasu zuwa kashi uku. Na farko as-sahih al-mukhraj fi sahihain, zaka samu akwai hadisai ingantattu da suna cikin sahihain, wato cikin littafan da Imam, wato cikin hadisan Imam Abu Dawud da Imam an-Nasa'i akwai hadisan da kai tsaye suna cikin Bukhari da Muslim. Kashi na biyu cikin hadisan Abu Dawud da Imam an-Nasa'i akwai hadisan da suke sahihai ne bisa sharadin Bukhari da Muslim. Kashi na uku akwai hadisan da sun fitar da su min gairi qat'in minhuma bi sihhatiha, Imam al-Bukhari da Imam Muslim sun fitar da waɗannan hadisan amma ba su yanke kai tsaye cewa sun inganta ba. Wa kada abana illataha amma sun yi bayanin illar bima bayyanahu ahlul ma'rifa. To sai kaji wannan su kuma nasu kenan Imam Abu Dawud da Imam An-Nasa'i sai cewa amma Abu Isa Tirmidhi amma shi Abu Isa Tirmidhi fa kitabuhu littafin nan nasa Jami'u Tirmidhi ala arba'ati aqsami ya kasa shi kashi hudu. Na farko ma huwa sahihun maqtu'un bihi, akwai hadisan da sun inganta yanke babu wani ta baba. Wa huwa ma wafaqa al-Bukhari wa Musliman, sune hadisan da ya wafaka wa Imam al-Bukhari da Imam Muslim. Na biyu ma huwa shartu Abi Dawud wa An-Nasa'i kama bayyana fil qism ath-thani lahumu, sai kuma hadisan da suka cika sharadin Imam Abu Dawud da Imam An-Nasa'i. Sai na uku wato al-qism ath-thalith lahumu akhrajahu wa abana illatahu, sai kashi na uku suma kashin da Imam Abu Dawud da Imam An-Nasa'i suka kasa kashin su na uku shima ya dauki wannan wajen bayanin wayanda ba a tabbatar da ingancin su ba amma za a kawo su ayi dirasa din su a fadi illar su in akwai. Sai kuma kashi na hudu abana huwa anhu wa qala ma kharrajtu fi kitabi illa hadithan, yace akwai sharadin da shi kuma Abu Isa Tirmidhi ya kawo wanda ya bambanta da nasu, cewa ya ce duk abin da kaga ya fitar a wannan littafin nasa bai fitar da wani hadisi ba face kad amila bihi ba'dul fuqaha, face wannan hadisin akwai cikin malamai fuqaha da suke aiki da wannan hadisin. Fa ala hadha al-asl kullu hadithin ihtajja bihi muhtaj aw amila bi mujibihi amilun akhrajahu, kenan duk wani hadisi da wani mai kafa hujja ya kafa hujja da shi, ko wani mai aiki da wato yayi aiki da wannan ake aiki da hadisin to ya fitar da wannan hadisin a cikin littafin sa, sawa'un sahha dariquhu aw lam yasihha, wannan hanyar hadisin ta inganta ko bata inganta ba, in dai akwai wani malami da yake aiki cikin manyan malamai da wannan hadisin to ya kawo shi. An gane ko? Wannan shi kuma wani sharadi ne na shi Abu Isa Tirmidhi, kenan dukkan wani hadisi wanda wani malami yayi aiki da shi to ya kawo shi. Wa qad azaha an-nafsi fa innahu takallama ala kulli hadithin bima fihi wa kana min dariqihi an yatarjima baban fihi hadithun mashhurun an sahabi qad saha ad-dariqu ilayhi wa akhraja hadithahu fil wa ukhrija hadithuhu fil kutubi as-siha fa yuridu fil babi ذلك الحكم من حديث صحابي اخر لم يخرجوه من حديثي. To wannan ita ma wannan sharadi ne na Imam Abu Isa Tirmidhi, kenan duk hadisin da ka gan shi a cikin Jami'u Tirmidhi to lalle malamai sun yi aiki da wannan hadisin. Sai bayani game da shin matsayin ingancin Jami'u Tirmidhi, ingancin sa bayan sahihain Bukhari da Muslim shine na uku. A inganci in ka kawo Bukhari ka kawo Muslim, to Jami'u Tirmidhi a bangaren inganci shine na uku ko kuma na nawa ne shi? Au ko kuma ba'da sunan Abi Dawud ko kuma bayan sunan Abi Dawud sai shi? Au ba'da sunan Nasa'i ko kuma bayan sunan Abi Dawud bayan sunan Nasa'i sannan sai Jami'u Tirmidhi? To me al-kashfu wato kishab kashfu dhunun yace Jami'u Sahih lil Imam Hafiz Abi Isa Muhammad ibn Isa Tirmidhi wa huwa thalithul kutubi as-sitta bil hadith, cikin kutubu sitta na hadisi Jami'u Tirmidhi shine na uku. Yani abinda yake nufi anna rutubatahu darajarsa ba'da sahihain daga Bukhari da Muslim sai Jami'u Tirmidhi. وقال السيوطي في التدريب السيوطي اشكن تدريب الراوي يتي امام الذهبي يتي ان حقد رتبه جامع الترمذي ابنده يسكو ده درجه جامع الترمذي يا دار سنن النسائي سنن ابي داود ده سنن النسائي ويسبي ده يا فتر ده وني حديثي ده اكي كرا حديث المسلوب والكلب حديث وني راوي ده اكي كرا مسلوب والكلب wa amsalihima da ire-iren su, to ruwaitar hadisan wayan ire-iren wadannan shi ya sako da darajar Jami'u Tirmidhi a ce daga sahihain sai shi sai ya zaman to sai dai ka sashi ko bayan Sunan Abi Dawud ko bayan Sunan Nasa'i an gane ku amma dunkulallan zance suka ce rutubatu Jami'u Tirmidhi ba'da Sunan Abi Dawud bayan Sunan Abi Dawud kafin Sunan Nasa'i sai ka sa Jami'u Tirmidhi kenan ka karantar da ko ka karanci Bukhari Muslim Abu Dawud sai Jami'u Tirmidhi sannan sai kuma Nasa'i an gane ku Al-Hafiz Adh-Dhahabi yake cewa wato saukar darajar Jami'u Tirmidhi a ce Sunan Abi Dawud yana gaba da shi da Nasa'i Al-Hafiz Adh-Dhahabi yace shi gaskiya a wajensa akwai abin duba akwai nazari والظاهر هو ما في كشف الظنون yace shi Imam Adh-Dhahabi yace zahirin zance yana tare da maganar mai kashfin zunun cewa daga sahihain sai Jami'u Tirmidhi min annahu thalithul kutubi siha as-sita cewa Jami'u Tirmidhi shine littafi na uku cikin ingantattun musulmi wato cikin ingantattun littafan musulunci in ka cire al-Qur'ani sahihul Bukhari sahihul Muslim sai Jami'u Tirmidhi fa inna at-Tirmidhi yace domin a ce wai dan yaro yace hadithun maslub da hadithun kalbi wannan da ire-iren su shi ya sauke matsayin ya samu daraja ta uku ya koma daraja ta hudu ko ta biyar sai ce to ai da ya ruwaito hadithun maslub da hadithun ainihin wato al-kalbi da ire-iren su to ai yayi bayanin cewa dha'ifai ne ai lakinnahu bayyana dha'afa yayi bayanin raunin hadisan fayakunu hadithul maslub wa amthalihi indahu min babi shawahid sai zaman to ya kawo hadithul maslub da hadithun kalbi da ire-iren su ne min babi shawahid wal mutaba'at ba ya kawo shi bane dan da ya kawo din ya nuna illa su ya raunana su ya kawo raunin su ina fata an gane da haka shi a wajen Hafiz Adh-Dhahabi yana ganin daga sahihain sai Jami'u Tirmidhi a inganci gaba ta gaba babu hadisin ƙarya ko guda ɗaya cikin Jami'u Tirmidhi a ce haza hadisun mawdu'un hadisin ƙarya babu bala yake cewa zadakallahu ilm zadakallahu ilman nafi'an anna al-hafiz ibn al-jawzi al-hafiz ibn al-jawzi ya kawo hadisai ɗaiɗai har guda 23 cikin mawdu'at ka san ibn al-jawzi yana da mawdu'at al-mawdu'at al-kubra hadisan ƙarya ya tattara ibn al-jawzi to daga ciki ya ce akwai hadisai da ya samu guda ɗaiɗai har 23 wanda Imam Tirmidhi ya fitar da su a cikin Jami'i dinsa kuma wa hakama alaiha bil wadi ibn al-jawzi ya ce kuma hadisan ƙarya ne wata haƙiƙu amma gaskiyar zance annaha laysar bi mawdu'a wadannan hadisan ba mawdu'ai bane ba hadisan ƙarya bane kaman yanda al-hafiz as-suyuti yayi tahqiqin wannan mas'ala a cikin wani littafin sa al-qaulul hasan fi dhabbi al-sunan an fahimta ko yake cewa domin shi abun mamaki ma da ibn al-jawzi ya hukunta waɗannan hadisai da suke cikin Jami'u Tirmidhi da cewa hadisan ƙarya ne fa innahu qad hakama ala hadithin bil wadi wa huwa fi sahih Muslim ce kakkai mamaki ibn al-jawzi ya akwai hadithi ingantacce yana cikin Muslim amma ya hukunta cewa hadisin ƙarya ne Ibn al-Jawzi ya ce wani hadithi yana cikin Muslim amma ya ce hadisin mawdu'i ne hadithin ƙarya ne dan haka dan ya ce hadisan Jami'u Tirmidhi akwai hadisan ƙarya ba za a yi mamakin wannan ba yace wala shakka ko shakka babu Ibn al-Jawzi annahu mutasahilun fil hukmi bil wadi wato yana da sassauci wajen nan da nan yace hadisin ƙarya ne shi kuma anan tasahulancin sa yake yana da tasahuli wajen wato wajen cewa wannan hadisin ƙarya ne kama annal hakim kaman yanda kaga Abu Abdullahi al-Hakim an-Naisaburi shi kuma mutasahilun fil hukmi bit tashih shi kuma yanzu nan zai ce hadisi sahihi shi kuma cikin malamai an gano yana daga cikin masu saurin sahih hadisi shi kuma Ibn al-Jawzi yana daga cikin malamai masu saurin cewa hadisi hadithin ƙarya ne da aka sassaucin duka su su biyan mashhuri ne a wajen malamai shi ya shahara da ainihin wato mutasahilun fil hukmi bil wadi shi ibn al jawzi shi kuma mutasahilun fil hukmi bit tashih abu abdullahi al hakim al nisaburi wannan fadi tsallake wasu abubuwa muke al ahadithu di'af mawjudatun fi jami' al tirmidhi wa qad bayyana tirmidhi nafsuhu da'afa lalle hadisi in kace akwai hadisi da'ifai eh kware a cikin jami'u tirmidhi akwai hadisi ingantacce da'ifai kuma shi kansa Abu Isa Tirmizi yayi bayanin raunin su da kansa wa abana illata kuma da kansa yayi bayanin illar waɗannan ainihin hadisan wa amma wujudul mawdu fihi amma a ce akwai hadisin ƙarya a cikin Jami'u Tirmizi fa kalla thumma kalla wallahu a'lam sai bayani na gaba anna jami'a ahadith Jami'u Tirmizi kulluha ma'mulun biha am ba'dhuha ghayru ma'mulin bihi shin dukkan hadisan Jami'u Tirmizi malamai sun yi aiki da su ko kuma wasu ne aka yi aiki da su wasu ba a aiki da su anna Tirmizi ya kala fi kitabil ilal alladhi fi akhir jami'i jami'u ma fi hadha alkitab Abu Isa Tirmizi yace duk abin da ka gani na hadisi a cikin wannan littafin min alhadith na hadisi huwa ma'mulun bihi to hadisi ne da ana aiki da shi an yi aiki da shi wa bihi akhadha ba'du ahli al-ilmi yace kuma wasu daga cikin malamai ma'abuta ilimi sun yi riko da shi a matsayin hujja wannan hadisin indai na kawo shi a cikin Jami'u Tirmidhi yace ma kala hadisai banda hadisai guda biyu to kaga yanzu in ba wannan karatun muka yi ba da mun shiga ya lami mu gane cewa akwai wannan matsalar yace dukkan wani hadisi dake ciki malamai sun yi aiki da shi ko ba dukkan su ba to wasu daga cikin malamai sun yi aiki da shi banda hadisai guda biyu akwai hadisin Abdullahi dan Abbas radiyallahu anhuma annabi sallallahu hadisin cewa annabi sallallahu alaihi wasallama jama'a baina adh-dhuhri wal 'asri bil madina wal maghriba wal isha'a min ghairi khawfin wala matarin wala safarin hadisin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba hada sallar azhar da al-asr ya hade su guri guda a madina kuma ya hade magruba da isha ba tsoro ba ruwan sama ba tafiya hadithi dai kenan ko hadithi na biyu shine hadithin man sharibal khamra fajliduhu wanda duk ya sha giya ku mai bulala na daya in ya kuma sha ku mai bulala in ya kuma sha ku mai bulala fa in ada fir rabi'a in ya kuma shan giya na hudu faqatuhu ku kashe shi an gane ko qala yace wa kad bayyana illatul hadithai yace kuma mun yi bayanin illar ko sababin wadannan hadisai guda biyu jami'an fil kitab duk a cikin littafin sai ya ce amma mulla mu'in a cikin littafinsa dirasatul labib ala kalami tirmidhi hadha akan wannan magana ta abu isa tirmidhi to shi wannan mulla a cikin littafinsa dirasatul labib ya ce wa kad asbata anna hadainil hadithain ya tabbata waɗannan hadisan guda biyu hadithin abdullahi dan abbas an fahimta ko na jama'an nabi sallallahu alaihi wasallam baina zuhr wal asr da hadithin man sharibal khamra yake cewa dukkan su hadisai ne ma'amulun bihima su ma an samu malaman da suka yi aiki da su wal haqu sai abdurrahman mubarak furi sai yake cewa kuma magana ta gaskiya tana tare da mulla mu'in yace ni a waje na gaskiya babu wani hadisi da za a ce ya kawo shi a ciki ya inganta kuma malamai ba su yi aiki da shi ba wallahu ta'ala a'lam yace mun yi bayani mai fadi game da sharhin da aka yi na kitabul ilal as-saghir wanda Abu Isa Tirmizi ya kawo shi a cikin wannan littafin da haka kenan babu wani hadisi da za a ce malaman musulunci a cikin sahihul bukhari ba su taba aiki da shi ba babu a cikin Jami'u Tirmizi afwan an gane ko to sai kuma shin Sunan Tirmidhi sunansa ko Jami'u Tirmidhi Sahibu Kashfu Dhunun fi dhikri Jami'u Tirmidhi yace qadish tahara bin nisbati ila muallibi fa yuqalu Jami'u Tirmidhi wa yuqalu lahu as-sunan aidan akan ce da shi Jami'u Tirmidhi akan kuma ce masa Sunan Tirmidhi wal awwal akthar amma fadin sa da Jami'u Tirmidhi shi yafi yawa ba kunan malamai wannan satin da ya wuce wa mun ishara zuwa ga malaman da suka fi rinjayar da cewa ana ce masa Jami'u Tirmidhi a madadin Sunan Tirmidhi sai sharhohin da aka yi wannan littafi wannan littafin ya samu sharhin malamai da dama sun masa sharhi daga cikin sharhin da aka yi wannan littafi akwai sharhin da Al-Qadi Abi Bakar ibn al-Arabi al-Maliki yayi wa wannan littafi sharhi ana ganin kamar shine sharhin Jami'u Tirmidhi na farko Aridatul Ahwazi wannan shine kamar ɗaya daga cikin sharhin da aka yi wa Jami'u Tirmidhi na Al-Qadi Abi Bakar ibn al-Arabi al-Maliki an gane ko an ce kuma ana iya samun sa a kasuwa ya kai kamar mujalladi 7 in ban manta ba ana samun sa a kasuwa masu himma sai su garza ya kasuwa dan nemo shi insha Allah ya kake dariya ne akwai sharhin da Al-Hafiz Zainuddin Al-Iraqi shi ma yayi masa amma takmila ce ya karasa sharhin Ibn Sayyidin Nas Al-Hafiz Ibn Sayyidin Nas ya fara bai karasa ba sai Al-Hafiz Al-Iraqi yazo ya karasa shi ma sharhi ne da aka yi wa ainihin wato Jami'u Tirmidhi akwai sharhin da Al-Hafiz Ibn Al-Mulaqqin shi ma yayi masa wa huwa sharhu zawa'idihi ala Sahihain wa Abi Dawud daga cikin sharhin da aka yi wannan littafi Jami'u Tirmidhi akwai sharhin Al-Shaykh Al-Imam Al-Hafiz Abi Al-Farj Zainuddin Abdurrahman Ibn Shihab shi ma ya masa sharhi akwai sharhin Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani wanda yayi Fathul Bari kenan sannan daga cikin sharhin da aka yi wannan littafi akwai sharhin Al-Hafiz Suyuti wanda ake kira da Qutul Muqtadi ala Jami'i Tirmidhi Qutul Muqtadi ala Jami'i Tirmidhi shi ma wannan sharhi ne da aka yi wa Jami'u Tirmidhi daga ciki akwai sharhin da Abi Thib As-Sindi shi ma yayi masa akwai sharhin Al-Sheikh Siraj Ahmad shima shi kuma da Farisiya da yaren Farisanci shi kuma yayi sharhin akwai kuma sharhin Abil Hasan Ibn Abdul Hadi As-Sindi Al-Madani shima ya masa wannan sannan sai kuma wannan dake hannuna Tuhfatul Ahwazi wanda shine kamar sharhin sa na baya-bayan nan wanda mai littafin bai fi shekara ina jin ko zai kai 100 ko wani abu bai kama da haka wannan shine Tuhfatul Ahwazi na Al-Imam Al-Hafiz Abu Ala Muhammad ibn Abdurrahman al-Mubarak Furi rahimahullahu ta'ala akwai wata gaba da ya kawo mana cewa akwai Adatu Tirmidhi fi Jami'i akwai wasu al'adu ko wata al'ada ta Abu Isa Tirmidhi wajen a cikin wannan littafi nasa Jami'i daga ciki yana yin tarjamar babi alladhi fi hadithun mashhurun an sahabiyyin qad sahha dariqu ilay wato yakan yi tarjamar wani babi kuma a cikin babin akwai wani hadisi na wani sahabi mashhuri wanda hanya zuwa gare shi ta inganta amma kuma an fitar da wannan hadisin cikin kutubus siha amma fa yuridu fil babi zalikal hukum sai ka wannan hukuncin a babin amma da wani hadisin daban na wani sahabin wanda ba a fitar da shi cikin kutubus siha wannan yana da irin wannan al'ada zai kulla babun asalin babun ya kulla shi akwai hadisi mashhuri daga wani mashhurin sahabi yana da kuma wato isnadi zuwa gare shi kai tsaye amma ya kulla babun hadisin kuma sai ya kawo wani hadisin wanda ba shi ya shahara ba a cikin babi yana da irin wannan wala yakunu dariqu ilayhi ka dariqi ila al-awwal kuma hanyar da hadisin yazo zuwa gare shi bata kai hanyar wancan da tazo hanyar wancan na farkon zuwa gare shi ba illa anna al-hukm sahihun thumma yatba'uhu bi an yakula bayan ya kawo shi sai kuma ya biyo baya da cewa wafil babi a cikin wannan babi an fulan wa fulan sai kirga wasu mutane ce an wa fil babi an wani an wani wa minhum daga ciki hadda as-sahabe wannan sahabin wanda aka fitar da hukuncin wannan hadisin daga hadisin sa yana da irin wannan al'ada kamar yanda yazo cikin kamar yanda al-imam as-suyudi yake fada cikin utul mugtazi sai nace sai yake cewa al-mubarak furi sai yake cewa abinda yasa imam at-tirmidhi ya zabi irin wannan salat daga ciki an yattali an-nasa ala hadha al-hadith al-ghayr al-mashhur yana so ya tsinkayar da mutane ya sanar da su wannan hadisin da ba shine mashhuri ba wancan dama kowa ya san shi ya shahara to in ya kawo wancan shahararren kaga yaushe wannan shi ma za a san shi to sai ya kawo wannan ba mashhurin ba tunda shi ma ya inganta tunda cewa ga wanda ya fi shi inganci sai ya kawo wannan a madadin wancan wannan fa'ida ta farko kenan wa minha izharu ma fi sanadihi min illa na biyu kuma yakan kawo wannan dan yayi bayanin abin da ke cikin isnadin na illa in akwai wata illa a cikin wannan hadithin wannan isnadin sai ya kawo ta daga ciki akwai bayanul lima fi hadhal hadith min ziyada aw shay'in akhar in akwai wata ziyada a cikin wannan hadithin da ya kawo wanda babu ita a wancan hadithin da ya fi shahara to sai ya kawo ta saboda kwadayin samun wannan fa'ida ta wannan ziyada din an fahimta da haka in ya tashi kawai sai dai in ya kawo hadithin da ba shine mashhurin ba sai ya ce maka wafil babi an fulan zai kawo hadda wancan din yana da irin wannan tsari wa minha annahu yaqidu al-baba awwalan thumma yarwi hadithan wahidan sanan yana da wata dabi'a zai kulla babi da farko sanan sai ya ruwaci hadisi guda daya ko fiye da daya thumma in kana fihi kalamun yatakallam thumma yaqulu wa fil babi an fulanin wa fulan zai kawo hadisin guda daya ko ya kawo fiye da daya in akwai magana da zai tattauna ya tattauna sannan ya kawo sai ya ce wa fil babi an fulan wa fulan ba sai ya kawo incan din ba a cikin wannan babin wane ya ruwaci hadisi a cikin wannan babi wannan magana da ake tattauna akan ta wane da wane duk sun ruwaito hadisi ba sai na kawo su ba su wasu ruwaci hadisi akan wannan matsala da ake tattaunawa daga sai ka ce wa fil babi an fulan muka fara karatun za ku ji yana wa fil babi sai ya kawo muka an fulan mafhum daga ciki yakan ce wafil babi an fulan wa fulan ayyadhkuru asma'a as-sahaba sai ya fadi sunayen sahabbai